Ministan matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalon ya hada wani kwamiti wanda zai wa harkan wasanni wanda ya hada da kwallon kafa a Najeriya garin Bawul. Ministan na mai cewa za a dora wa kwamitin alhakin sakewa harkan wasanni a Najeriya fasali da alƙibla zuwa harkar kasuwanci mai kawo riba. Ministan ya bayyana cewa Godwin Kika, director na kungiyar wasan tennis na ƙasa da ƙasa, shine zai kasance shugaban kwamitin. Chief Shegun Odegbami, tsohon dan wasan kwallon kafa na Najeriya, da Ayo Ojubatu, Bola Oridele, mambobi ne a kwamitin. Sauran mambobin sun hada da Fatahi Williams, Colonel Sam Amadu mai ritaya, Yusuf Datti, Kayari Thomas da Mary Onyali. Za a kaddamar da kwamitin ranar Alhamis dinnan a Abuja idan Allah ya kai mu.